أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة شاطر دوات الرجب شكرا تدبور dari hudu da 44 hijriya wanda ya dace da 10 da watan 2 shekara ta 2022 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari, afdalu kitabin ba'di kitabullah ta'ala na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 100 daidai, kuma zamu ta muna cikin kitabul azan. Zamu tashi babu nasar 56, babu imamatul maftun wal mubtadi, babu imama baban dake bayanin limancin fitananne da kuma dan bid'a, wanda wannan shi zamu gani yau. Kafin mu shiga dan mu karanta adatu na al-Imam al-Bukhari, manhaji na al-Imam al-Bukhari cikin sahihin shi, dan kamar yadda muke ta ƙara maimaitawa karanta wannan littattafai kutubus sirta, ko wannan shi yana da khasa'is kin shi a cikin littafin shi da manhaji kin shi da tsare-tsaren shi cikin littafin shi. To fahimtar wannan tsare-tsaren karanta wannan littattafan nasu ba tare da karanta wannan manhaji kin nasu ba kamar ana aikin banza ne. Fahimtar wannan manhajin sa a cikin musamman ma al-Imam al-Bukhari ba wai kawai fahimtar larabcin hadisi bane, fahimtar a gwalagwalan ilimin da abinda al-Imam al-Bukhari ya sa a ciki shine karantar littafin, shine fahimtar littafin. Abinda zan mu tashi na gaba, wa min adatihi, na 11 na daga cikin al'adar Bukhari cikin sahihin shi, annahu yadhkuru nasabar rawi wa dunhu iza abahamur rawi, yana nasaba marawaici kuma ya fadi gurin marawaici idan wanda ya ruwaya daga gare shi ya rihi wannan, ya kawo abun arihi, kamar wani ya kawo marawaici ya ce haddasana fulan, kawai ya kyale. To Bukhari sai ya ce wa huwa ibnu fulan, ya bayyana mana cewa shine dan wani, dan ka a samu ikhtiladi mu cakuɗa shi da wani marawacin mai sunan shi daya. Ko kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ya ce fulanun ibnu fulan, shi kuma sai ya ce wa huwa al-Misri wa huwa al-Kufi wa huwa kaza, yana kokarin bayyana mana dan mu rarrabe tsakanin wannan marawacin da wancan marawacin. Dan babban abin da ake samu matsala ga malaman hadisi ko mai bincike cikin sanadi na hadisi wajen dirasatu sanad, shine in an samu cakudewar marawaita sai a samu sabanin hukunci, sai a samu sabanin hukunci. Dan ina tuna koda satin ci a jami'a ka tuna na kaddama bahasi na dirasatu sanad, wani bahasi yana zawwa yana kawowa bahasin da ya kawo marawaicin daban, kuma ya kawo tarjama wannan marawaicin daban wanda suna ne kawai gama su, ya bar shi gama su wanda tabuka su ma ba ɗaya babu alaka tsakanin su, kawai suna ne zo da hey chap ko wancan kawai yayi tarjaman shi wanda shi ko ba su da alaka ko ɗaya. To irin wannan kauce ma wannan ga ko ga manyan malamai Bukhari sai yake kokarin kauce ma wannan. Wa min adatihi, na daga cikin al'ada shi ta 12, annahu yanqulu alhadith min sahaifi at-tabi'ina an as-sahaba, yana ciro hadisi daga sahifa ta tabi'ai daga sahabbai. Sahifa sune wancan magabata a lokacin kowa yana daukan wasu takardu wanda zai rubuta hadisai a ciki. Hadisai tunda su lokacin ba a rubuta littattafai ba na hadisai, suna rubuta su ne kowa hadisan da yaji daga marwiya kishi daga malamin shi ya kwafi a cikin takardu. To kowane sahaba tabi'i da yawa cikin sai ga yana da sahifa shi wanda ya jiyo daga sahabbai. To wannan malaman hadisi sun yi saba, suna sabawa wajen tsarin su wajen daukowa daga wannan sahifa din, kamar yadda al-Imam al-Bukhari Muslim ma yana kawowa. To al-Imam al-Bukhari yana kawowa misali cikin sahih al-Bukhari, muna gani cikin sahifa ta Abu Zinad an al-Arji an Abi Huraira, kusan duk mai karanta hadisi al-Bukhari wannan sanadin ya kusan shanye shi ma, anil abi zinad anil a'raj an abi huraira. To wannan sahifa ce, haka ya same ta, kuma haka take rubuce hadisi ne jingim a rubuce a haka. To Bukhari yana cirawa daga wannan sahifa, kamar yadda muka ga hadisin da yake cewa a hadisi na 239 na hanul akhiruna sabiqun wa bi isnadin qala la yubulna ahadukum fil ma'i, wanda har muka yi bayanin wancan lokacin ba alaka tsakanin hadisan, sai dai da yake a sahifa guda ya dauko su Bukhari sai ya kawo su a yadda suke. wasalaka fihi sahih muslim masalakan akhar al-imam muslim shi ma dalibin shi shi ma ya kawo yayi wannan irin na al-imam al-bukhari yana cirowa daga sahifa ta magabata sai yayi nuni zuwa ga abin da ya gabata sai yace fi sahifa ta hammam ibn munabbih yace haza ma haddathana abu huraira am muhammadur rasulullah fa zakara ahadisan anhu wa qala rasulullah tsarin muslim kenan wanda tsarin a wannan bangaren na muslim yahi na sauran malaman ma yahi na bukharin yahi na abun nan sunan abi daud da sauran su in zai ciro daga sahifa sai yace wa zakara ahadisa minha sai kawo hadisin dan nunin cewa ba wannan hadisin kadai bane daga cikin al'ada al-imam al-bukhari annahu yazkuru al-wawu qabla haddathana fa yaqulu wa haddathana a cikin lugha ta larabci mun san cewa fara zance ba a fara shi da wawun dan saboda wawun tana da nuni akan cewa adafi ne akwai wani abun da ya gabata to al-imam al-bukhari a cikin farkon hadisi mun lura da ke wannan nukuta ana samun haka farkon hadisi maimakon yace haddathana sai yace wa haddathana kuma farko ne ba tsakiya ba ba karshe ba sai yace wa haddathana to wawun kinnan ta mice ce mun san da ya san larabci ba haka zai kawo ta mu ba asarin karazibi da kai dalilin da ka ta to malamai suka yi ta bayanai akan wannan wawun kin ya koro dogon bayani kawai na ka misali nan gurin hadisi na 210 hadisi na 210 bukhari yana cewa haddathana asbagu kuma farkon hadisi ba tsakiya ba maimakon yace haddathana asbagu sai ce wa haddathana asbagu da irin shi to irin wannan wawun kin ta mice ce bukhari ya kawo bayan mai littafin nan ya kawo bayani da dama da abin da ya gudana tsakanin shi da malaman shi da binciken da ya tayi akan mai manhawar wawun kin nan take a karshe ya ga mana natija ita zan mu karanta natija yace ita ce kawai adafi ne akan ruwayan malami adafi ne akan ruwayar wannan malamin cewa hadisai da dama yaji a bakin wannan malamin a majalisi da a majalisi guda kuma wannan hadisin da zai kawo ba shi bane na harko nan da yace mana haddathana asbagu yaji wa hadisai da dama daga asbagu dalibin malik to bukhari ya rawaito hadisai da dama amma a hadisan da ya rawaito wannan yana daga ciki amma kuma bai kawo ba koda ba a cikin sahihin bai kawo shi ba yana dai nuna maka cewa hadisai da dama na ji daga wajen shi wannan yana daga ciki kuma ba shi bane na harko yana kawo shi ne wawul adaf ce ta abin da yake kan shi ta abin da har da ce na hadisan shi wannan malamin koda bai kawo shi a sahihin shi ba kuma yadda al-imam Badruddin al-Aini wasu sun tahi akan cewa wawul istiftah ce wawu kaza ce amma magana mafi inganci ita ce wannan magana da ya faɗa shi mai wannan littafin kamar yadda ya tahi akai dan inda batta da dalili malaman lugha sai su ce kuskure ne harawa da wawu amma riki tana da dalilin ta wawu ce ta al-adaf babu na 56 al-imam al-bukhari ke cewa babu imamatul maftuni babun da ke bayanin fitanan ne cikin addinin shi limancin fitanan ne cikin addinin shi wal mubtadi da dan bid'a qala al-bukhari al-imam al-bukhari ke cewa qala al-hasan hasan yake cewa salli wa alaihi bid'atuhu kai sallaka bayan shi bid'a shi tana kan shi wannan asar da al-imam al-bukhari kawo daga hasan kenan matakar bid'a shi ba mai kahurtar da shi bace hadisi na 695 qala abu abdullah al-imam al-bukhari ke cewa qala lana muhammad ibn yusuf yake ce mana haddas kun ga nan mun lura da kyau yayi amfani da qala lana madadin haddasana yace haddathana al-auza'i haddathana az-zuhri an humayd ibn abd al-rahman an ubaydullah ibn adi ibn khiyar annahu dakhala ala usman ibn affan wa huwa mahsur ya shigo wajen usman ibn affan yana tsari mahsur yana tsari an samu shi sa a larabcin zamani yake cewa mahsur sa takunkumi shine al-hasr fa qala sai yake cewa innaka imamu amma kai liman ne na gama gari na jama'a wa nazala bika ma tara kuma abin da ya sabko maka na wannan fitina gashi kana gani wannan kuma a lokacin da aka yi fitina Usman ne yace wa sallila na imamu fitina wa nataharraj kuma liman na fitina yana mu musalla mu kuma muna jin kuncin wannan a ce kai liman na gama gari na jama'a da aka zabe ka kai kake limanci kuma gashi wasu sun zo sun maka kude ta suna mana salla fa qala sai yake cewa as-salatu ahsan ma ya'malun nas salla ita ce mafi kyan abin da mutane za su aikata fa iza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum idan mutane sun kyautata sallah ka kyautata tare da su kaga shugabanni na kirki shugabanni na Allah mai makin yace kakkubi shi tunda sun muni kudeta amma sai kwantar musu da hankali matukar sun iya sallah ku je ku bi su wa iza asa'u fajtanib isa'atuhum in sun muna na sallah to ku nisanci muna na wasu wa qala zubaydi yake cewa qala zuhuri yake cewa la nara an yusalli khalfa al-muhannasi ban mu ganin ayi sallah bayan dan Daudu illa min daruratin la budda minha sai inda daruri wanda babu makawa akan shi hadisi na 1696 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn aban haddathana gundur an shu'ba an abi tayyah annahu sami'a anas ibn malik qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa li abi zar ga abi zar isma'a wa adi ka ji kai biyayya walau li habashiyin koda a ce bawa ne na habsha ka anna ra'suhu zabiba koda akan shi akwai zanko dan saboda kaskanci amma in shi aka ce shine liman in ka to ka bi shi wannan asar kin da ya kawo ya an rawaito shi ne da cewa qaulul hasan la yadurru al mu'minu salatu khalfa al munafiq wa la tanfa'u al munafiq salatu khalfa al mu'min haka hasan ya hudu magana kenan magana ta hasan bukhari ya kama ne ita ne bil ma'ana yace la yadurru al mu'minu mummini bai cutar da shi sallar shi bayan munafiki kamar yadda munafiki sallar shi bayan mummuni ba ta amfanar da shi haka ibnu battal ya ambace shi daga hasan shafi'i yake cewa wa sallabun umar khalf al-hajjaj da dan umar yayi sallah bayan hajjaj wa kafa bihi fasikan karshen fasikanci hajjaj ya tsaya amma duk da wannan sahabbai a bayan hajjaj suke sallah da saboda kauce ma fitina musulunci bai son tsarin musulunci koda kuna da shugaban ku wanda yake shine na kirki shi kuka zaba shi kuke so to wanda yazo ya mushi kudeta abinda aka umarce ku ba ku huto ku mushi tawaye ba wajibi ne ku mushi biyayya ba dan yayi daidai ba dan kauce ma abinda zai biyo baya na fitina yace haza min afradil bukhari wannan hadisin yana daga cikin afrad na al-imam al-bukhari wanda shi dai ya huddo shi min bainal kutub as-sitta ma'ana tsakanin kutub as-sitta wannan hadisin na abin nan na innaka imam ibu ba salatu hasan ma ya amalun nas na usman bukhari ya huddo shi muhammad ibn yusuf da yace muhammad ibn yusuf shine al-firyabi kamar ka ce bukhari ya amso hadisin nan ta babin muzakara da inda yace qala lana malume suka ce yana nihin ya amshi hadisin nan babin muzakara kuma babin muzakara ya tasahalu min ha ma da salha fi ruwaya in babin muzakara ne ana sassauci game da abinda ake sassauci wajen ruwaya wa qad wasalahu al-isma'ili abdullah ibn yahya as-sarqsi isma'ili ya kawo shi da sanadin shi daga abdullah ibn yahya as-sarqsi yace haddathana muhammad ibn yahya haddathana muhammad fa zakarahu wa min turqin ukhra tawsa hanyoyin ya rawato shi rashid abu nu'aym ta hanyar hasan ibn sufyan daga habban daga ibn al-mubarak yace amba'an al-auza'i sai ya ambaci wannan hadisi na wancan hadisi da al-imam al-bukhari ya kawo wa qala lana a cikin wannan hadisan da al-imam al-bukhari ya kawo gabaki ɗaya guda da asar kin da ya kawo na fiqihu akwai shi cewa abinda zan fahimta kiyayewa akan salloli kuma da zabura suwa akan su da halartar jami'i a cikin lokacin fitina da saboda kauce ma abin nan lamarin da zai faru kauce ma kuskure waftiraqil kalima da ciccire kalmomi rarraba kan jama'a koda wanda yamma shugaban ku kudeta gashi nan gurin amma dole zaku mushi biyayya inde ba saban Allah bane in yace ayi kaza dole zaku bi in yace abar kaza dole zaku bi dan kauce ma fitina wa ta'kidu shatatu wa ta'assub da kuma in aka kauce mushi aka suka ce ba zasu yi ba karfafa watsa kan ne kuma da ta'assubanci sai wancan su ce su yan wajen wancan dai wancan su ce yan wajen wancan ne har yaki ya balle wanda kuma haka muke ta gani a duniya wasu daga cikin malaman kufa suka ce innal juma'ata bighayri walillahi tujzi juma'a ba tare da shugaba ba battai muhammad ibn al-hasan yake cewa law anna misra ma tawalihim jaza lahum an yuqaddimu rajulan minhum yusalli bihi ma taqaddamu alaihim walin yace da a ce hasan muhammad ibn al-hasan yake cewa da a ce ɗan wani gari an samu shugaban su ya rasu dan mu rika alakanta da abin da yake wancan lokacin da na yanzu ba zan mu fahimci mi suke nihi ba a wancan lokacin shugaba president shine limamin juma'a shine limamin salawatul khams da ana cewa liman ana cewa shugaba duka abu ɗaya ne ba yanzu ba wanda liman daban shugaba daban yace da a ce ɗan misr ɗan wani gari shugaban su ya rasu to ya halitta gare su sa wani ya musu sallar juma'a har a samu wani shugaban daban kamar da ke cikin mukhtasar ikhtilafil fuqaha na al-imam al-tahawi malik da auza'i da shafi'i suke cewa juma'a ta halitta ba tare da shugaba ba kamar sauran salloli malik yake cewa inna lillahi fara'id la yanqusuha in waliha walin aw lam yaliha Allah yana da wasu farallan shi wanda bai yarda a tawaye su ko shugaba ya shiga gaba ko bai shiga gaba ba. Daga cikin Malik yace akwai Juma'a kamar da yake cikin mudawana da uyunul majalis. Al-Imam Tahawi yake cewa salla Ali al-Eid bin Nas wa Usman Mahsur. Ali da yi sallar Eid mutane suna, Usman kuma yana cikin rihe. Yace wannan asali ne akan cewa kowane sababi yukhallifu al-imam an al-hudur, duk sababin da ya hana shugaba yaje ya halarci Eid ko Juma'a to sai a sai wani yaje yayi ya tsaida musu wannan sallah. Kamar yadda musulmi suka aikata ranar gazwatu Mu'ta yayin da shugabannin suka hadu akan Khalid ibn al-Walid, yace al-mutagallib da al-kharij ala al-imam tajuz li jama'a khalfahu, dan tawaye da wanda yazo yin ma shugaba kudeta ya halitta yin sallah a bayan shi. Yace faman kana fi da'atil imam ahrabi yuaziha khalfahu, duk wanda ya kasance yana biyayya ga liman shugaban wancan to shi ma ya kasance tilas ne ya bi wannan wanda ya tawayen ya sauke shugaban. Ibn Battal haka ya kawo magana cikin sharhin shiga sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Muhallab ibn Abi Sufra min sharhin Bukhari wanda ya bace yace fihi anna salata wara'a man tukrahu salatu khalfahu awla min tafarruq al-jama'a, ciki ashe mun fahimci cewa sallah bayan wanda an ce makaruhi ne a bi shi sallah ya hi gami da bari jama'a su watsi kowa ya salla shi daya daya. Mun ga an ce makaruhi ne sallah bayan bawa, makaruhi ne sallah bayan kaza, to duk wanda aka ce makaruhi ne to amma kuma da a bari kowa ya salla shi daya, gwada abuwan nan wanda aka ce makaruhin ne. Yace in sun kyautata ka kyautata tare da su. Yace fa galibal ihsan fi jama'atihim ala lisan fi tawarru'i an salla, yace a hadi cikin jama'ar an hi kyautata da sun za a kyautata ta gami da a bari kowa ya salla shi daya. Amma munana wasu abinda suka munana an mun ga suna munana ta wannan kuma da ita da sauran ayyukan sabo duka nisanta zanmi. Yace amma sallah bayan khawarij malamai sun yi sabani akan ta suka da ma sauran yan bid'a, dan a cikin wannan baban idan muna suna bayani magabata akan yan bid'a suna bayani akan wancan bid'a ta baban aqida su khawarij su mu'tazila da sauransu. Yace sai suka halitta sallah a bayan su jama'a da dama. An rawaito daga Ibnu Umar yayi sallah bayan Hajjaj kamar yadda ya wuce. Haka Anas da Ibnu Abi Layla da Sa'id ibn Jubair wa kharaja alaihi wa qala aslafana mun gabatar da magana Hassan. Ibrahim an-Nakhai yake cewa sun kasance suna sallah bayan shugabanni ko ma wani irin shugabanni ne. Abu Wa'il ya kasance yana Juma'a tare da Mukhtar kuma an san ko wane ne shi. Maimun ibn Mihran ya kasance sallah yace bayan Khawarij an talatu sallilahu, kai ba da aka tambaye shi zan yi sallah bayan Khawarij yace kai ba shi kake ma sallah ba, Allah kake ma sallah. Kuma yace ya gabata Hajjaj ya kasance haruri ne azraqi ne kuma suna sallah bayan shi. Wannan duka wannan dawa'ib kin na musulunci na wancan lokacin wajibi ne mutun ya karanci, dalibin ilimi ya karanci su Khawarij su Mu'tazila da Jahmiyya da Qadariyya da sauransu, duddan mutun ya san menene mazhabin su me a ka'idikin su, wanda insha Allah ba a nisa ba zan musa tahin da zai karantar da musu. Wa kariha ta'ifatun as-salatu khalfahum, wasu jama'a sun ce makaruhi ne yin sallah a bayan su. An rawaito Ashhab ya rawaito daga Malik yake cewa ban ni san yin sallah, inji Malik fa ban ni san yin sallah bayan ibadiyya da wasiliyya wala sukuna ma ahum fi baladin, ko gari daya hada mu da su. Muji al-Imam Malik yana daga cikin masu wara'u da tsantsani akan wannan abun. Ibn Nafi yake cewa in kana al-masjid imamuhu qadiriyyan, in masallaci shugaban shi ya kasance dan qadiriyya ne babu lahi a gabatar da shi akan wani shi, dan saboda su bid'a su bata kai su ga kahurci ba. Ibn al-Qasim yake cewa ina ganin asadu wanda yayi sallah bayan yan bid'a ya saki. Ibn al-Qasim dalibin Malik. Asbagu yake cewa ya idi abadan ya saki har abada. Suhununi yake cewa inna ma lam tajib alaihi al-i'ada, yace abin da yasa ba a ce ya saki ba, li'anna salatuhu li nafsihi ja'iza, dan shi karan kanshi in yayi sallah shi ta halitta. To wannan ku ba dai yake da banasari ba kai sallah bayan banasari wanda shi in yayi sallah shi ba tattaci. Sauri yake cewa cikin dan qadariyya kada ku gabatar da shi sallah. Ahmad yake cewa la yusalli khalfa ahad min ahli al-ahwa, bayya sallah bayan duk wani dan sarrai ya kasance mai kira zuwa ga da'awashi. Duk wanda yayi sallah bayan Jahmiyya da bayan dan Shi'a da bayan Qadariyya ya sake sallah. Bayanan Ahmad suna cikin littafin Al-Muguni. Al-Imam al-Marginani al-Hanafi malamin mai ta'alimi yake cewa an karhanta sallah bayan dan sarrai da dan bid'a, kuma sallah bata halitta ba bayan dan Shi'a da dan Qadariyya da Jahmiyya da Mushabbiha da wanda suke cewa Qur'ani halitta Allah ne, wanda bayanin shi yana cikin Al-Hidaya. A cikin littafin Al-Muhit da yake cewa Abu Hanifa ya bai ganin ayi sallah bayan dan bid'a, haka aka rawaito daga dalibin shi Abu Yusuf, yace amma al-fasiqu bi zina, amma mai fasikanci wanda mazinaci ne masha'in giya Ibn Habib ya rai cewa ce duk wanda ya salla bayan mashayin giya ya sake ta har abada sai dai in shugaba ne. Wakila wasu kace tustahabbul i'ada an so a sake. Daga Shafi'i yake cewa tasihu sallata inganta bayan mashayin giya da mazinaci. Ahmad yake cewa a wata ruwaya daga makahulu daga Abi Huraira sallu khalfa kullu barrin wa fajir kuyi salla bayan kowane mutunan kirki da ma na banza matakar shine shugaba. Dara Qutniyar rawaito shi yake cewa makahulu bai gamu da Abi Huraira ba. A cikin wani lafazi as-salatu wajibatun alaikum ma a kullu muslimin salla wajibi ce a gare ku tare da kowane musulmi na kirki ko na banza ko da yana aikata kaba'ira wanda wannan asar ne wanda ya zo a cikin ma'rifatus sunan wal asan na al-hafiz al-bayhaqi al-imam ad-dawudi yake cewa arada huma li annaha bid'atun wa jurha wa zalika anna al-imama mawdu'u kamalun wa ikhtiyar yace arada billazi utaduna man yatakassar da al-imam al-bukhari yake cewa ba a san sallah bayan dan daudi sai wanda ya kasance sai in daruri ne abinda yake nihi wanda ke kakkarya magana shi da tahiyya shi ya maida su irin na mata wannan babu lahiyin sallah bayan shi kamar yadda abu abdul malik yake faɗa dawudi yake cewa ina ganin su kansu wannan bid'a ce kuma rauni ne da yace dan saboda limanci guri ne na kamala da kuma zabin mutanen kirki shi kuma wannan dan daudu na kasashe ne dan yayi kama da mata kamar yadda yace imam shugaban fitina da dan bid'a dukkan su kowannen su fitinanne ne cikin dariƙar shi to haka nan shi ma dan daudu fitinanne ne cikin tsarin shi a cikin nawadir na al-imam suhunun malamin malikiya yake cewa in kana al-mukhannasu mimman yahkumu lahu bin nisa a adaman itamma bihi abadan idan ya kasance dan daudun da aka yi sallah bayan shi ana mushi hukuncin mata ne duk wanda ya salla bayan shi ya sake har abada wanda daga an ganshi kakkare tahiyyar da yake ko magana da yake tahirin jaye gami da ta mata to wannan a sake salla har abada in ya kasance ana mushi hukunci na maza to wannan kuma ba sai an sake salla ba wanda ya salla bayan shi kamar yadda ke cikin annawadir wa ziyadat na Abu Muhammad yace wa inna ma zakara al-Bukhari abinda yasa Bukhari ya ambaci wannan li'annahu muftatinun tashabbuhu bin nisa dan shi ma fitinanne ne dan yayi kama da mata anan gurin baban ma'ana da al-Imam al-Bukhari me yace mana babun imamatul maftuni wal mubtadi to salat sallar dan daudu tana shiga karkashin sallar al-maftun dan shi yayi dan daudu ba bid'a bane abinda yake ya shiga karkashin al-maftun ne shi ma fitina shi kuma ta janibin ya shafi fitina ce ta addini dan annabi ya hana kamancece miya da mata wannan shine baban da ya gabatar sai babe na gaba babe na 57 al-imam al-bukhari yake cewa babun baban da ke bayanin ya qumu an yaminil imami zai tsaya a damar liman bi hiza'ihi a dabara shi sawa'an daidai da daidai idza kana sanayni in sun kasance su guda biyu ne ya kasance bayan liman daidai da daidai in sun kasance in kuma a dabara shi ne su biyu ne sai ya kasance a dabara shi kuma a dama shi al-imam ibn rajab al-hanbali yake cewa muradu bi hadha at-tabwib abinda bukhari yake nihi da wannan baban da ya kulla annahu jama'a fi salati imamun wa ma'mum idan a cikin sallah an hadu da liman da ma'mum fa innal ma'mum mai qumu an yamina al-imam bi hiza'ihi to liman ma'mum zai tsaya a daman liman kuma a daidai da shi a jere ay musawiyan lahu a daidai da shi fil mawqifi a cikin tsayuwa min gairi taqaddumin wala ta'akhur ba tare da yayi gaba ko yayi baya nan radi ne Bukhari yake ga wasu wanda suka tai kan cewa idan liman ɗaya ne da mamu to mamun ya danyi baya kadan ba diyawa ba kai sai ti da liman kin to wannan yake radi in ba manta malaman Hanafiya ne Bukhari a babu yana da irin wannan raddin ar-raddul mutma'in yayi radi wanda baka ma san wa yake ma radi ba shi kuma ya san masu wannan mazhabin wanda ina kokarin hada bahasi akan wannan abuwa bakin raddin da Bukhari yake ma wasu a cikin babu suwa yake nihi da wannan raddin kuma menene hakikanin lamarin حديثي نا 1697 الامام yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb haddathana Shu'ba an al-Hakam qala yake cewa sami'tu Sa'id ibn Jubair naji Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas daga ibn Abbas yake cewa qala bittu fi bayti khalati Maimuna na kwana a gidan khalata Maimuna yar uwa kanwa uwa ko ya uwa fa sallala Rasulullah sallallahu alaihi isha sai annabi ya sallaci sallar lisa sun baja sannan yazo fa sallala arba'a raka'atin yayi sallah raka'a hudu summa nama sannan yayi barci summa kama sannan yayi tsaye faji'tu nazo fa qumtu an yasarihi na tsaya a hagumkin shi faja'alani an yaminihi ya sanya ni a daman shi fa sallala khamsa raka'atin yayi sallah raka'a biyar summa sallala raka'atayn sannan yayi sallah raka'a biyu summa nama sannan yayi barci hatta sami'tu gadida huwa sai da naji ninsarin shi aw qala khadidahu ko ninsarin shi duka ɗaya ne summa kharaja ila salat sannan sai annabi ya huta zuwa ga sallah makasudin shi da hadisi a cikin wannan babi cewa liman idan ya kasance zai yi koyi liman idan ya kasance zai yi koyi da wasu wanda suke suka kasance mutun ɗaya ne to ya kasance a dama shi kuma dabara da shi duk ɗaya ne wannan koda yaro ne bai balaga ba wannan ijma'in malamai ne gabaki daya Tirmizi ya kaito a cikin Jami'i kin shi daga malamai yace daga sahabban annabi da duk wanda suka zo bayan su idza kana ar-rajulu ma ar-rajulu yaqumu an yaminil imam inji Tirmizi a cikin sunan yace idan mutun ya kasance shi ɗaya ne da liman to ya tsaya a dama shi wannan ijma'i ne inji Tirmizi Ibn al-Munzir Allah mashi rahama cikin al-Awsat ya kawo yace daga mafi yawancin malamai cikin su akwai Ibn Umar da Umar dan Khattab da Jabir ibn Zaid da Urwa da Malik da Sufyan da Auza'i da Shafi'i da ashabul ra'ay da malaman Abu Hanifa wa bihi naqulu yace ita ce magana mu inji Ibn al-Munzir qultu yake cewa huwa qawayu qay sha'abi yace kuma ita ce magana Sha'abi da Ahmad da Ishaqa Ibn al-Munzir yake cewa akwai magana guda biyu kuma daban an rawaito daga Sa'id ibn Musayyib yake cewa ya tsaya a hagumkin shi sai nake cewa an rawaito daga Nakhai cewa ya tsaya a bayan shi tsakanin shi kahin yayin ruku'u idan yazo sai yayi ruku'u to sai tsaya a dama shi Abu Nu'aym yayi ruwaya yake cewa kuntu aqumu daga Ibrahim yake cewa na kasance ina tsayuwa bayan alƙama har sai mu'azzimi kiran sallah ya kiran sallah sai in tsaya a bayan shi in ya san cewa zan tarda shi a kusa amma duka wannan da aka kawo cewa tsaya hagumkin shi ko kaza duka wannan ba su inganta ba dukkan su al-Imam Ibn Rajab yayi raddi akan su yake cewa Muslim ya kawo cikin littafin shi At-Tamiz yace haza galatun ghayru mahfuz yace wannan kuskure ne wanda ba a hardato shi ba dan mun bibi labaran gabaki ɗaya daga Siqat inji Muslim sabanin haka suka zo wanda aka nasaba ma maganan ma Muslim yace bata inganta ba Ibn Abbas yace ta Muslim yana da littafin da ake cewa At-Tamiz mujallal guda yana bayanin illolin wasu hadisi kadan ba jiyawa ba yace ya tsaya a hagumkin shi sai annabi ya maida shi komo dama shi kenan magana ta kare kuma ya kawo shi da hanyoyi masu yawa al-Imam Muslim Allah mashi rahama sai babe na gaba babun idza qama ar-rajulu an yasara al-imam yace baban da ke bayanin idan mutun yayi tsaye a hagumkin liman fa hawalahu al-imam kuma sai liman kin ya juyo da shi ya maido shi ila yaminihi zuwa ga dama shi yace lam tafsu salatu sallashi bata bace ba me yasa ran saboda aiki ne akai aiki kwa idan ka dan ne bai bata sallah kamar yadda muka sani hadisi na 698 al-imam al-bukhari yake cewa Allah ji kanshi haddathana ahmad haddathana ibn wahab haddathana amri an abdurabbih kun ga irin abin da nake muka fada yanzu haddathana ahmad wani ahmad kin ibn fulan babu bayani shi ya san wani ahmad kin ne daga abdurabbih ibn sa'id daga makharamata ibn sulaiman daga quraib daga ibn abbas kale yake cewa numti inda maimuna nayi barci a wajen maimuna wan nabi inda ha tilkal layla annabi yana gurinta a wannan daren fatawadda sai yayi arwalla summa qama yayi tsaye wa yusalli yana sallah fa qumtu an yasarihi na tsaya a hagumkin shi fa akhazani ya kamo ni fa ja'alani an yamini ya sanya ni a dama shi fa salla 13 raka'a yayi sallah raka'a 12 13 kai summa nama sannan sai barci hatta nafaka har sai da yinin shari wa kana idza nafaka annabi idza nama nafaka annabi ya kasance idan yayi barci nin sari yake wanda yake shinkori ana ji in yayi barci yana duma masu wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne yake in yayi barci yana nin sari hatta atahu almuazzin har sai da mai kiran sallah ya zo mishi fa kharaja fa salla ya huto yayi sallah wala mai tawadda bai arwalla ba dan annabi barci bai karya mishi arwalla qala amru amru yake cewa fa haddastu bihi bukairan sai na ba bukairu wannan hadisi fa qala sai ce haddasani quraibun bizalik ni ma quraib ya bani labari ga wannan wannan ahmad kin da bukhari yayi ruwaya daga gare shi ba tare da nasaba shi ba ga kowa kawai ce ahmad bukhari ya rawaito hadisi da dama wajen shi da dama daga abdullahi ibn wahab to malamai sun yi sabani akan wani ahmad ne suka ce shine ahmad ibn abdurrahman ibn wahab dan uwan abdullahi ibn wahab Abu Ahmad al-Hakim haka ya faɗa amma wasu sun yi inkarin ya kasance Bukhari yayi ruwaya daga dan uwan Ibn Wahab cikin sahihin shi dan ya shahara da suka ansa soke shi cikin abun nan kin shi cikin hadisan shi wa qalu suka ce Ahmad ibn Salih ne Ahmad ibn Salih al-Misri wanda Abu Dawud ya yi ruwaya daga gare shi ko kuma suka ce Ahmad ibn Isa Tusturi ne da suna ruwaya daga Ibn Wahab inda matsala take dukkan su suna ruwa daliban Ibn Wahab ne kuma ya ambace shi haka a sake ba tare da kaidi ba wa qadara wal bukhari anhuma fi kitabihi min ghairi shakkin su kuma biyin wannan Bukhari ya yi ruwaya daga gare su a cikin sahihin ba tare da shakku ba kenan wancan sokakken ba za a ce ba shine ya rawaito daga gare shi wa man kala inna ahmad haza hu ibn hanbal faqad akhta duk wanda yace nan ahmad dan hanbal ne yayi kuskure ba karami ba ahmad dan hanbal bai ruwaya daga ibn wahab barkai daliban shi ma bai ruwaya da daliban ahmad ma bu su ruwaya daga ibn wahab zahirin magana dai shine ahmad ibn salih akan wannan al-imam al-hafiz ibn manda yace wannan shine tabbas din da babu shakku akan ta bukhari yayi ruwaya daga ahmad ibn abdurrahman cikin sahihin shi dan abu kadan yace dukkan abin da yazo cikin sahihir bukhari musawara mu ji hafiz ibn manda abin da yake cewa duk abin da yazo cikin sahihir bukhari inda bukhari yace haddathana ahmad haddathana ibn wahab to shine ahmad ibn salih al-misri idan ya rawaito daga ahmad ibn isa to nasaba shi yake bai kyalewa wannan al-imam al-hafiz haka ya fada a cikin rijal al-bukhari haka al-imam al-kalabazi haka nan a cikin taqayidul muhammal na al-imam al-jayyani akwai littafin da aka kawo taqayidul muhammal marawaitan da bukhari bi nasaba su kawo ahmad ko haddathana abdullah ko haddathana ali kawo ya kyale to akwai littafin da aka yi taqayidul muhammal a kayyade shi yace wannan nan da bukhari bi nasaba shi ba shine wani al-imam al-jayyani yayi wannan littafi Allah mashi rahama to ibnu manda yace wannan kaida ita ce a cikin sahih al-bukhari yace ai bukhari ya kawo hujja da wannan hadisi akan cewa duk wanda ya tsaya a hagun killiman to liman ya jayo shi ya maido shi da mashi sallar shi bata baci ba sallar su ga baki dai shi yasa a wani nusakh na bukhari yake cewa lam tafsu salatuhuma ba madadin lam tafsu salatuhu ba su duka biyu yace amma sallar liman kin wannan bata baci ba dan saboda ya jayo shi ya maido shi hagun kin shi ba an ce yayi aiki ba bukhari ya huddo wannan hadisin a bayan haka kuma yake cewa ya kama kan shi ya jayo shi ya sanya shi ta dama shi abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya jayo shi ta bayan shi dan saboda kai bi ta gaban shi ya kasance ya bi ta gaban sallah muslim ya huddo daga hadisin abba daga ibnu abbas cikin hadisin yake cewa faqumtu ila shiqihil aisar na tsaya a tsagin shi na hagun fa akhazani min wara'i zahrihi sai ya kamo ni ta bayan shi kenan ka gana a ruwayan muslim kyarara ya nuna mana cewa ga abinda ga ta inda aka jayo shi ba ta gaba ba shi yasa malamai ya tabbata wajen malamai cewa hada hanyoyin hadisai shi yake bada fahimta su kyakkyawar fahimta ahmad yake cewa babu idan ba a hada hadisan da suka zo kan shi ba a fahimta shi har abada duk wanda zai dauki hadisi daya yana bayani kan wata mas'ala yaje ta wannan da shi to tabbas batacce ne matukar bai hada hadisan baban ba zai tabbata bai san ba an riga an kare da mas'alar yace fa addalani kazalika sai jiyo da niyan maido ni ta tsagen shi mishkilar shikil ai mai da ni tsagen dama ga ta ruwaya a muslim a wata ruwaya ma ta fana walani min khalfi zaharihi faj'alani an yaminihi wanda ita ma muslim ya huddo ta wasu suka ce yana da wata ma'ana daban cewa annahu law adarahu da a ce ya biyo shi ta gaban shi to ma mun zai kasance ya bi ta gaban abin nan matsayar annabi alaihi salatu wassalam yace amma magana cewa salmamun sallar shi bata baci ba dan ya bi ta gaban dan yayi tahiyya a cikin sallah dan saboda aiki ne dan kadan a cikin sallah bai bata ta malami sun yi sabani akan haddin aikin da ake cewa dan kadan ne wanda an yi rangwame akan shi cikin sallah magana ingantatta shine cewa wannan yana koma zuwa ga urfin mutane da al'ada su da sanin su cewa tahiyar da yayi wace tahiyya ce za a lissafa ta cewa diyawa ce ko kadan ce wasu sun ce tako biyu wasu sun ce tako uku ne zai kasance abin da yayi sama ya zama na diyawa ko sahu ne kana cikin sallah zaka wuce kaje ka cike wani sahu to kai ya wuce tako uku in ya wuce tako uku ya zama aiki diyawa magana ahmar ta saba ma akan wannan abubuwa da suka faɗa na hadisai da asar shafi'i yana da wata magana yace tako biyu ko kuma bugo guda biyu yana da huska guda biyu akan wannan malaman hanafiya suka ce al-kasiru ma lam yumkin iqamatuhu illa bil yadin kal irda yace danka mai yawan shine wanda bai yiwa a yi shi aiki mai yawa sai an sa hadda hannu kamar shayar da nono mace tana ciki ta shayar da nono cikin sallah wannan aiki ne diyawa yace dan kadan kin kuma shine abinda ana iya yin shi da hannu daya ana iya yin shi da hannu daya yace kuma wanda za a ce kadan ne shine lastai kana annahu laysa fi salat wanda za a ce diyawa ne wanda wani idan ya tsinkaye ka kana wannan abun zai sa cewa ba ma cikin sallah kake ba shine mai diyawa wa minhum man qaddara al-mashya al-mubtil bima jawaza mahallu sujud cikin su akwai wanda suka tai kan cewa tahiyyar da zakai ta bata maka sallah hay ta in ta wuce inda zakai sujada goshinka zai sunkuya a nan gurin amma yace mu maida magana zuwa ga al'adar mutane shine ya hidaide dan saboda shari'a bata sa haddi ba sunna ta zo da rangwame gami da wasu abubuwa da dama kamar jinkirtawa ko zuwa gaba a cike sahu haka nan cikin salatul khusuf mun ga annabi ya zo kuma cikin sallah har ya bude ma Aisha kuma Abu Bakar yayo baya baya duka wannan wanda mun san aiki ne wanda ya wuce wannan kaddarawar da suke yi da daga hannuwan shi da yayi da har gode ma Allah da yayi wa azin fi qitalul hayya an ba mu izini kashe maciji da kace kashe kunama cikin sallah yace duka wannan abubuwan yanzu Hafiz Ibn Rajab sun wuce a ce abu bi ne ko abu tako bi ne ko tako uku magana ta gabata dai kan cewa al'adar mutane ita take bambance wannan Ash-Shafi'i da wanda suka yi muwafaka akan cewa anna man asaf al-mawqif wa salla an yasar al-imam duk wanda ya munana yayi sallah ai an ce idan mutum ɗaya ne zai yi sallah a daman liman to in yayi ta a da hagu mikin liman kin yace wannan ya munana kuma sallar shi makaruhi ne amma sallar shi tayi ba sake ta ba zai eh dalilin da yasa Shafi'i yace wannan dan saboda dan gurgurdan tsayuwar da Ibn Abbas yayi Annabi alaihi salatu wasallam Anas kai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba sake ta zakkai wannan gurgurdan an mishi lisahi da shi kuma aka maido shi baya kenan da a ce ta baci kwada Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya sake gaba da sai babe na gaba al-Imam babe na 59 al-Imam yake cewa babun idza lam yanwil imamu an ya umma idan liman bai yi ne yin limanci ba sun maja a kaumun sannan mutane suka zo fa ammahum yayi musu limanci ya tada sallar shi ɗaya liman ba da niyyar yayi sallah jami'i ba kuma wasu sai suka zo daga baya suka aza mishi limancin kawai suka bi shi kamar yadda muke tayi a cikin abun nan masallatai ul liman ya riga sallah wani suka tarro wani yana cikin sallah kawai su bi shi a maida shi liman hadisi na 699 al-imam yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana isma'il ibn ibrahim an ayub an abdullah ibn sa'id ibn jubair an abihi an ibn abbas qala yake cewa bitu inda khalati maimuna na kwana a wajen khalata maimuna fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi tsaye sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli yana tsabun nan sallah a cikin dare fa qumtu usalli ma husayn na yi tsaye ina sallah tare da shi fa qumtu an yasarihi sai na yi abun nan sai na kutse na yi tsaye a hagu mukin shi fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina wa qama ni an yamini hiya kawo na damar shi hadisin dai ɗaya ne bukhari yake ta maimaita amma ba ta hanya ɗaya ba musaddar bai gabata ba cikin wannan sanadi ayace bukhari ya kawo hujja da wannan hadisin akan cewa duk wanda yayi harama da sallah shi ɗaya sannan kuma yana tsakiyar sallar jama'a suka halarto fa innahu yanwi al-imama wa tasihu salatu daga nan sai yayi niyyar limancin su kuma sallar shi ta inganta da sallar wanda yayi musulmanci akan wannan halin mun gani annabi ai da farko ta sallar shi da ya tashi ba da niyyar limanci bai yi ba da niyyar limanci bai amma da yazo yabu bayan shi ibnu abbas yazo yabu bayan shi kuma can bayan nace Anas ibnu abbas ne yake so yabu bayan shi sai sallar ta kasance tayi wannan sai ya kumshi mas'aloli guda biyu wanda an yi sabani akan su ta farko cewa wanda bai yi niyyar limanci ba cikin harkon sallah shin ya inganta wani yazo ya sanya shi limanci kuma sallar ta inganta yace mas'alar akwai maganganu da dama a cikin ta farko cewa hakan ya halitta ba shartan ta ba cewa liman sai yayi niyyar limanci idan mun tuna mai Ishmawi a cikin malaman malikiya yace ba sharadi bane liman sai yayi niyyar limanci duk abin da daga sun fada suna da madogarar su wanda suka dogara da ita yace bal nawal imamul iktida bi munfaridin jaza da a ce ma mu zai niyya koyi da munfarid wanda ya tada sallar shi ɗaya sallar tayi wannan ita ce maganar Malik da Shafi'i da Sauri cikin wata ruwaya da al-Imam Zafar an rawaito wannan daga al-Imam Ahmad kenan wannan ya halitta magana ta bi cewa bai halitta ba ta kowane hali mazhabin Ahmad ne da maganar Sauri a cikin wata ruwaya suka yi dalil hujja akan cewa sallar jami'i ibada ce kuma ibada ce mai girma to bai kamata ba abu mutum a rataya mishi ita ba tare ba da ya dalmi niyya wa fadluha mustarikun bainahuma farala sallan nan ta jami'i abin rabawa ne tsakanin su to wannan ba za ta samu ba sai da niyya a cikin ta da zahirin abinda annabi ya faɗa inna malamal bin niyya wasu suka bada amsa akai suka bada amsa akan wannan hadisin na ibnu abba cewa annabi alaihi salatu wasalam ko yayi niyya ko bai yi niyya ba liman ne na duniya gaba daya kenan wannan annabi bai buƙatar niyya ba za a yi ilhaqin shi da wasun su ba kenan wannan sun tai akan cewa khususiyya ce ta annabi alaihi salatu wasalam magana ta uku cewa wannan ya inganta cikin farilla banda nafila ruwaya ce mansusiya daga Ahmad sun yi hujja a cikin hadisi a cikin wannan hadisin da ya gabata magana ta hudu suka ce in amma rajulun lam yahtaj an yawil imama idan wani yama wani limanci bai buƙata sai yayi niyyar limanci wa in imra'atun ihtaj ila niyatil imama, in kuma mace ce zai malimanci sai ya dal muniyar limanci, wannan magana ce ta al-Imam Shafi'i da Abu Hanifa kai da daliban shi. Abu Hanifa Allah mashi rahama da jin kai mafi yawaici akan mazahibul arba, an akai sabani zaka ga mafi yawaici mazhabin shi ne a ƙasa, ba komai yasa ba dan saboda sun kasance ashabur ra'ayi ne, babu hadisi lokacin su ba a dawwana ba, to sai kasance mafi yawaicin masailikin shi bai da hadisi akai, istinbadi ne yake. Mas'ala ta biyu wanda bai sani ba sai ta galahin shi, yana cewa ya saba ma hadisi, ya saba ma kaza, shi kuma yana da uzurin shi. Al mas'alatu saniya, mas'ala ta biyu, idza ahrama munfaridan summa nawal imama, idan liman abunnan mai sallah shi daya yayi harama kuma sai yayi niyyar limanci, akwai magana guda da dama anan shi ma. Ta farko cewa wannan bai halitta ba, kuma ita ce magana ta mafi yawaicin malaman Hanbaliya, sun yi gine akan mazhabin su annal imamu yashtaridu an yanwi al-imama, liman dole ne tun farkon sallah sai ya dar muniyar cewa shi limanci zai yi, to da wannan sai ya kasance tun farkon sallah dole sai ya dar muniyar. Na biyu, magana ta biyu wanda suka ce ya halitta ka sata da sallah ka kai daya kuma wani ya zo ya bi ka ka mishi limanci koda baka yi niyyar limanci ba, wannan ita ce magana Abu Hanifa da al-Imam Malik da Shafi'i sun gina ta akan usul kin mazhabin su, cewa niyyar limanci ga mamu ga liman ba sharadi bane kamar yadda ya gabata, wanda suka dace da su a cikin darafin wannan mas'ala, cewa darafai salati yuzu an yakunu fi awwaliha imaman, wanda suka ce ya halitta, suka ce ma dama dai a cikin wani dan yanki na sallah an samu yayi niyyar limancin kawai yayi, ba sai tun harko ba ya dar muniyyar limancin. Magana ta uku cewa ya halitta cikin farilla banda nafila, wannan mansusiyar magana ce daga Ahmad dan hadisin Ibnu Abbas, yace zahirin magana Annabi alayhi salatu wasalam yayi niyyar limanci a lokacin da ya kamo shi ya maido shi ya sa shi dama shi kawai yayi niyyar limanci ne. A cikin ma'anar shi akwai hadisin sallar dare cikin Ramadan, wanda Annabi ya tashi yana sallar shi, kuma sai da yaji wasu mutane daga bayan gidan shi suna bin shi sallah, kaga wannan yake nuni akan cewa, kuma Annabi bai nuna musu ba cewa kuskure kuka yi, ya tabbatar da su akan sallah sai yake nuna cewa sallar ta su ta yi kenan, a takaice dai kawai yayi ba tare ba da abun nan, ba tare da nuna cewa sallar shi ba ta yi ba. Babe nasattin daidai al-imam yake cewa babun idza tawwala al-imam wa kana lir-rajul hajatun fa kharaja wa lam yusalli, baban dake bayanin cewa idan liman ya tsawaita sallah, wa kana lir-rajul haja, kuma mutun ya kasance yana da wata bukata, fa kharaja ya huta wa lam yusalli, bai yi sallah ba, me hukuncin shi? A cikin nuskhal yunaniya ce fa kharaja fa salla, fa kharaja fa salla, yayi ya huta yayi sallah shi daban, kenan yayi sallah shi daya tahe shi harkokin shi ya bar ta liman kin. Hadisi na 700 daidai al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da jin kai, kace haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Shu'ba ana amri an Jabir ibn Abdullah anna Mu'az ibn Jabal kana yusallima annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, simma yarji'u, sannan sai ya koma fa ummu qaumahu, yama mutanen shi limanci. Hadisi na 701 al-Imam yake cewa haddathani Muhammad ibn Bashar haddathana Gundur haddathana Shu'ba ana amri, yake cewa sami'tu Jabir ibn Abdullah, naji Jabir dan Abdullah kale yake cewa kana Mu'az ibn Jabal yusallima annabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'az ya kasance yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, summa yarji'u fa ummu qaumahu, sannan sai ya komo ya limanci mutanen shi, fa yusalli al-isha'a, sai yayi sallar lisha, a cikin nuskhal yunaniya ce fa sallal isha'a, sai ya sallaci lisha ba fa yusalli, kenan da fi'li madi kuma da fa'ul. Fa qara'a bil baqara, ya karanta suratul baqara, fa ansarafa rajulun, sai wani mutum ya tahiye shi, al-nuskhah yunaniya ce fa ansarafa ar-rajulu, sai mutunan ya tahiye shi da ma'arifa, fa ka anna Mu'azan tanawar minhu, kamar ka ce Mu'az ya samu damuwa akan shi kenan, fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallam tanawalahu, ma'ana ya samu damuwa, gaggaya mishi magana, yace sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa fattanu, kai mai fitina ne, an-nuskhah yunaniya ce fattanu hasu biyu, salasa mirarin hasu uku, annabi ya faɗa au qala, ko kuma ce fatunun akan wazanin fa'il, yace salasa mar'an, shi ma ya faɗa so uku, wa amarahu, wannan shakku ne daga marwaici, wa amarahu bi suratayn, ya umarce shi da sura guda biyu, min awsadil mufassal, wanda daga cikin mufassal, daga cikin awsad na al mufassal, amru yake cewa la ahfazu ma, ban hardace su ba surorin da annabi ya umarce shi, wannan kuma adalci ne nasu, duk abin da suka mance nuni suke yi, basu abin nan su hada abin da ba shi ba, suna ga suna shakku akan wani abu, kaucewa suke, don ruwaya amana ce. kharrajahu aliyan mukhtasaran summa kharrajahu bi tamamihi nazilan al-imam al-bukhari nan gurin mun lura da kyau hadisan kamar abu daya ne hadisi daya ne da na farkon na 701 duka hadisi daya ne abu daya ne ya kumsa amma bukhari daga farko ya kawo shi takaitacce da uluwin shi sanadin na farko yahi tsawo yahi gajarta hanyar da ke kai shi ga annabi ta farko karama ce sannan kuma sai ya huddo shi a ƙasa cikakke kuma a matsayin nazil cikakken hadisin ya kawo shi da nazil a cikin siyakin shi adda kai gurin da ake dalili akai da abin da aka kawo hujja akai wa huwa insirafur rajul lamma qara'a mu'azin bi suratul baqara shine cewa mutunan nan tahiye shi da ya ga mu'az ya karanta suratul baqara kuma cikin shi akwai dalili akan cewa sahabbai lam yakum min aratim qira'atu ba'da surah fil faradi ba al'ada su bace karanta wani bangare na sura cikin sallar farilla kamar yadda mu'az yayin da ya bude suratul baqara wannan mutun sai ya san cewa kawai cika ta zai sai tahiye shi kenan kaga nan gurin abin ne sa suka yi istidlali sahabbai su bude sura su bude sallah su karanto wani bangare na sura ba tare da sun kare ta ba ba al'ada su bace bisu cika yin wannan ba wai dan ba ayi ba bisu cika wannan mazakuntar su da jarumtar su suna ganin ba za su yi wannan ba ko bakara ce an kare ta to yana farawa da ya san cewa al'ada su haka ce kawai tahiye shi Muslim ya hudu wannan hadisin ta hadisin Sufyan ibn Uyayna daga Amr daga Jabir yake cewa cikin hadisin shi wannan mutun yace faftaha bi suratul baqara ya buda da surar baqara wannan mutun ya tahiye shi ya sallame ya salla shi daya sai aka ce ana fakta ya fulan wani munafiki ka koma ne zaka bar sallah da liman kai kai daya ce a wallahi sai naje na ga yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ga yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sai yace ya ma'aikin Allah inna ashabu nawadihin na'amalu bin nahar mu ma abuta ne na raqun mu muna aiki da rana Mu'az ya kasance yana sallar lisha tare da kai sannan sai yazo ya buda mana sallah kuma da baqara kaga wanda ya wuni yana aiki yana kiwo kuma a taho sallah lisha a buda mishi baqara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Mu'az yace ya kai Mu'az kai fitananne ne Mu'az zakka sa ma'ana mutane su kaurace su bar sallah da ake so ku jawo yassiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru kuma zakka kore jama'a a cikin wannan ruwaya Mu'az yana buda baqara ka wannan mutunan ya tahiye shi kuma a ciki akwai cewa sallar shi yayi shi daya ya tahiye shi kuma annabi bai mishi inkari ba shine Bukhari yake nihi kenan kana cikin mota kuna cikin bis kai shigo liman kin wani gari ya tada baqara kana iya yankiya kai baya kai sallar ka ka bis ka tahiyar ka bai haƙi ya ambata cikin littafin shi ma'rifatus sunan wal asar cewa wannan ziyada salamur rajul kin wannan tafarrada biha Muhammad ibn Abbad ya kade ta da ita mun lura da kyau cikin hadisin cewa Mu'az wannan mutun da ya huta daga sallar sallamewa yayi to wannan tafarrudi ne cikin ruwaya wanda nau'in illa ne tafarrudi cikin ruwaya daga Sufyan yake cewa la adri hal hafizaha an Sufyan amala ban sani ba inji bai haki daga Sufyan ya rawaito wannan abun cewa sallamewa mutunan ne ko kuwa likasatar marrawahu biduni hadan mafi yawaicin daliban Sufyan sun rawaito hadisin nan daga Sufyan busu ce ba wannan mutunan sallamewa yayi Muhammad ibn Abbas shi kadai ya kadaita da wannan tafarrudi ko kona sika ne akwai bincike ba karami ba ya al-Imam Baihaqi yake wannan magana haka al-Imam an-Nasa'i ya hudo shi ta hanyar Sufyan ya kara a cikin shi yake cewa mutunan ya bude suratul baqara yayin da wannan mutun yaji sai yayi da baya yi sallar shi an rawaito shi kuma daga hanya A'amash daga Muharib ibn Disar da Abi Salih daga Jabir har zuwa karshen hadisin annabi yake cewa me yasa ka aikata abin da kai yace ya ma'aikin Allah sai ambaci wancan abin da ke cikin sahihi Muslim to ana dalili da wannan hadisin akan cewa idan liman ya tsawaita ma mu tsanani ya kai musu tsanani a cikin wannan gurin yace wanda barci ya rinjaye shi yana da damar ya yanke yayi sallar shi ya tahiye shi ko kuma yana da uzuri yayi sallar shi ya tahiye shi wa fi suqudul jama'a fi hadhihi alhal kuma a cikin cewa jami'in tasabka a gare shi cikin wannan halin cewa ya halitta ga karan kanshi ya sadda shi cikin masallaci sannan ya tahiye shi malami sun yi maganganu Sufyan yake cewa in khashiya ala ganimihi zib aw ala dabatihi an tu'khaza ala sabihi an ya'kulahu zib fala ba'sa an yaqda salatuhu ya zahaba ilai Sufyan yake cewa babu lahi idan yaji tsoron tumakan shi ka kura ta shige su ko dabbar shi ka a dau sace ta ko kuma yaron shi ka wani abu ya taba shi babu lahi ya yanke sallah ya tahiye shi ya aje motan shi a waje yaji dan motsi yana iya yanke sallah ya huta ya tahiye shi Hassan yake cewa daga Qatada cikin sha'anin mutum matukar ƴan uwa muna karatu dukkan wasu masaila cikin ilmance zaka same su ba da karanka ba a ilmance zaka ga malamai komai sun yi bayani akan shi Hassan yake cewa da Qatada cikin sha'anin mutunan da yusallifa ashqan ta zuba da batu yana sallah kuma yake jin tsoron dabba shi katta tsere ko kuma ya ji kura ta kawo ma dabba shi hari wace wannan yana iya yanke sallah ya tahe shi ko ya ji barawo zai dauki takalmin shi yana iya bari ya insirafi ya tahe shi yace walau tawwala al-imam tatawilan fahishan da a ce liman zai tsawaita mai tsawo ko kuma wani abu ya faru ga mamu cikin sallar kamar wata rishin lahiya ta faru ko ya zo ta gobara ta kama a gidan shi ko gidan makwabta ko kuma abincin shi ya kunna wuta ne ya aza abinci bisa wuta kuma ya zo ya bi liman ya ji ya kama bakara duka wannan masa'ir kin gaba ɗaya ce ko kuma dabba shi ce take neman ta tahiyyata daga kofa da makamantan wannan dukkan su zai cire sallar shi yayi sallar shi ɗaya ida sata ya tahiye shi yace da malaman hanbaliya sun halitta haka kuma sun hikaito shi daga Shafi'i da Abu Yusuf da Muhammad daga Malik daga Abu Hanifa yake cewa sallar shi ta baci da haka ma'ana ta baci ba zai ci gaba da ita ba yace malaman mu na hanbaliya sun yi hujja sun yi dalili a Musnad Ahmad ya rawaito daga da abinda Ahmad ya rawaito daga cikin musnad kin shi Ahmad yake cewa haddasana Isma'il shine Isma'il ibn Ulayya haddasana Abdul Aziz ibn Suhaib daga Anas yake cewa kana Mu'azin Ba'az ibn Jabal ummu qaumahu Mu'az ya kasance yana limantan mutanen shi fa dakhala haramu hu yuridu an yasqana khalahu sai haram ya shiga yana so ya shayar da dabinan shi fa dakhala al-masjid ma'al qaumi ya shiga masallaci tare da mutane munuranan da kyau abinda yake nuna mana abinda na faɗa cewa karanta hadisi da hanyoyin su diyawa jam'i durqul hadisi yake bada fahimtar hadisi ga ruwaya ta Ahmad zan mu karanta ta saba mata Bukhari ta saba mata Muslim kuma tana ƙara mana haske cikin shi wannan hadisin falan mara Mu'azan tawwala yayin da ga Mu'az ya tsawaita sai taƙaita sallar shi walahi kabi na khalihi iskiya sai ya shiga barwan da binan shi falan ma qada Mu'azan salla yayin da Mu'az ya gama sallah kila lahu sai aka ce mishi ai haram ya shiga masallaci tare da kai yayin da ga ka tsawaita sai takaita sallar shi yaje shiga barwan da binan shi yace munafiki ne kawai zai yi gaugawa gami da sallah akan barwan da binai sai haram yaje zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Mu'az yana nan bai ji dadi ba yaji abin da aka ce mishi munafiki ne yace ya ma'aikin Allah ni na so in shayar da binai na sai na shiga masallaci dan in yi sallah tare da mutane yayin da ya tsawaita sallar shi ni sai na takaita sallah ta na gamu da binai na shayar da su kuma yace wai ni munafiki ne sai Annabi ya fuskanto Mu'az yake cewa kai Mu'az mai fitinarwa ne kakka tsawaita sallah ka karanta mishi sabbi sama rabbika al'ala da wa shamsu wa duhaha da makamantansa kenan ka gani wancan da yace ya mance ga nan guro ruwaya da ta bayyana mana ta Ahmad a mujallal kinshi na 3 safa ta 124 cewa gashi wannan ne sabbi sama rabbika al'ala da wa shamsu wa duhaha aka ce mishi yayi kenan daga nan sai mu ga da sabbi da wa shamsu daidai sallar lisha irin su suna yi daidai ko kowace tana yi amma muna nihin wai koyi da karatun su na wancan lokacin da Annabi alayhi salatu wasalam suke koyi Muhammad ibn Ajlan ya yi ruwaya daga Jabir cikin wannan kissa da tsawanta yake cewa fa salla khalfahu fatan min qaumihi wani sarmayi yayi sallah a bayan shi yayin da ya tsawaita sai yayi sallar shi ya hote tahe shi cikin wannan hadisin akwai cewa da aka ba ma Mu'az aka Mu'az da ya ba ma Annabi labari abinda wannan sarmayi ya aikata yace ya ma'aikin Allah yana tsawaita zama a wajen kai zama a wajen Annabi ai tahira sannan kuma in ya tashi ya zo wajen mu kuma ya tsawaita mana sallah sai yace mishi kai mai fitina ne koro hadisin Abu Dauda ya kawo shi a takaice bai cika shi ba a hadisi na 601 ashabuna daliban Hanafi Hanbaliya suka ce wannan kissa ce daban ba kissar Mu'az ba nan wani sarmayi aka ce an rawaito ta cewa qabla an yaji a Mu'az wan sarafa lamma abda a Mu'az wannan mutunan cewa a wannan ruwaya ma sunan shi Sulaim wannan yana nuni akan cewa ba kissa haram bace an rawaito ta daga Usama ibn Zaid yace naji Mu'az ibn Abdullah ibn Khubayb yake cewa naji Jabir dan Abdullah yana cewa Mu'az ya kasance yana jinkiri wajen Annabi alayhi salatu wasalam sai ya kasance in ya zo ma mutanen shi akwai wani mutun daga cikin Bani Salma ana ce mishi Sulaim yana sallah tare da Mu'az Mu'az wani dare sai ya jima wajen Annabi sai Sulaim yayi sallah shi ya tahiye shi ya ambaci hadisin a cikin shi akwai cewa Annabi ya tambayi Sulaim yace yaya kai kai sallar taka da ka huta daga waje kamar da ke cikin Kashful Astar kenan zan mu nura cewa kissar wannan abun so bi ne aka yi da Mu'az ga an yi da Sulaim can kuma ga an yi da Haram abun bi ne wa zakara alhadis sai ambaci hadisin a cikin shi annabi ya tambaye shi ce Fatiha nake karantawa da sura sannan kuma in zamana in yi tahiyya in roki aljanna in nemi tsari daga wuta in yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai in tahiyyata yace kuma da kai da Mu'az gungunin ku ban san me kuke cewa ba sai annabi yayi dariya yake cewa da ni da Mu'az duka gungunin mu kewayen aljanna da tsanyen tsari da wutan ne yace Mu'az kakka zama na dan fitina mai fitinar da jama'a koma ga mutananka ka musu sallatin kahin su barci tabbas abinda yake su zamanar da shi shauki ga majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai so ya tashi su kuma suna can suna jiran shi a kauyen su ya zo ya musulmanci al-imam al-bazzar ya hudo wannan hadisin a cikin kashful astar hakanan an rawaito cewa sunan wannan mutum shine Hazam ibn Ka'ab Abu Dauda ya rawaito shi a takaice wannan zai nuni akan cewa wannan abubuwan ba dai ba bi ba uku bane suka faru ga Mu'az kenan zuwan nan in wani ya karanci wata ruwaya da take cewa wannan Sulaim can kuma an ce abin nan an kawo shi an ce Hazam ibn Ka'ab can an ce haram to wani sai ya ce ƙarya ce kawai ƙaryatawa ce to abin ne aka yi ba dai ba bi ba Ibn Rajab yake cewa duk cikin ruwayoyin bamu samu inda aka samu tabbas kin cewa wannan mutunan yanke sallah yayi bai huta daga masallaci kamar yadda Bukhari ya kulla babi amma a cikin nusa yake cewa fa kharaja fa salla ya huta yayi sallah ita ce mafi inganci fa kharaja fa salla huta yayi sallah ba yanke ta ba yayi da a ce mamu ya rabu da liman ba tare da uzuri ba lam yajuz fi asahhir ruwayatin Ahmad bai halitta ba a cikin mafi ingancin ruwaya daga Ahmad in babu uzuri kace ka ja da baya da baka yi taka to ta baci shi wannan da laruri ne ita ce magana Abu Hanifa da Malik wasu kace ya inganta ya halitta kuma magana Abu Yusuf ce da Muhammad da Shafi'i shi yana da magana guda biyu sun yi dalili akan cewa bai halitta ba sallah ta baci idan mutun yayi haka dan annabi yake cewa an sanya liman ne dan ai koyi da shi yace fala taftalifu alayka ku saba ma liman wa mufarakatuhu min ghairi uzr min al-ikhtilafi alayhi a kuma rabu da liman ka cire sallar ka ba uzuri irin na wannan ka koma hura kai taka daban yace wannan kuma babu shakku saba ma liman ne kuma ya gabata akan cewa dalili akan cewa sallar jami'i wajibi ce wajibi ko an fara shi ba a yanke shi ba tare da uzuri ba kamar asalin sallah bai kamata ba sallah matukar ba uzuri kan mutun ya kiyasin wannan yaga cewa ana ta kiran shi a salula ko kuma wani abu daban wata bukata daban ya kiyasi da wannan yace bari ya cire ya idasa tashi ta hiye shi a in yayi wannan sallar shi ta baci dan saboda sallah wajibi ce a cikin aikin wajibi ko ba a fara shi kuma a yanke shi wannan uzuri ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara eh alhamdulillah kamar yadda muka yi bayanin muna so dama in mun kai hadisi na 700 yau dama na yi gurin mu kai na 100 wannan baba to shine hadisan da zan mu ba da sanadi ijaza da sanadi akan su ga wannan takardun da araba su kowa ya rubuto sunan shi in mun tashi sai mu amsa insha Allah ta'ala rana ya tai kuma in mun zo wanda suke nan sai in huddo sanadin duka in bada shi a waje wanda kuma mutaba'a ce suke an bu'u da sai mu aika su mutun ya hudda da karan kanshi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi